ya idan gaki
ai mummuni gure idan gaka
ashe akwai kauna
ga gida ina zaka
bara na zazzana
sofa ado ayan kinka
ore akwai kauna
saura rusan kirarin ka
Musaks.